awon ne
to shi kuma wannan tasarsulin na sifa ne cewa farkon hadisin da naji daga gare shi hadisi kaza shine hadisin arrahimu na yarhamuhumur rahman irhamuhum fil ardi yarhamuhum man fis sama wannan hadisin yazo da awwaliyanci shi farkon wanda ya rawaito hadisin shine farkon hadisin da yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ma sahabin da ya tabi'in da ya rawaito daga gare shi haka yayi ta tawowa haka akwai tafarkin da yake da yazo da tasalsulin haka ko kuma lissafi a hannu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa a hannu na kace allahumma daya kenan ko salli biyu ala uku muhammadin to haka wannan hadisin shi kuma yazo da lissafin haka shi ma dai wannan wato asifa ne in yazo ne da tasalsuli asifa to in ai ko wani marwayi shi sai kama hannun daya wanda zai ba daga gare shi ce kaga allahumma daya ko salli biyu ala uku yana lissafa masa haka to hadisi wanda yake ali madaukaki da kuma wanda yake nazilu wato wanda isnadin sa yake kusa da annabi nazili ko wanda yake a mutanen da suke cikin isnadin suna da yawa hadisin da ake kiran shi madaukaki shi ne wanda mazajensa suka zama kaɗan ala siwahu inda za a kwatanta da waninsa ya zama shi mazajen nasa kaɗan ne misali kamar uluwin da ake samu a wa'insu yan hadisai kaɗan na Buhari wanda a ciki kaga tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne kawai wanda guda 22 ne kawai suka zo a cikinsa ko hadisan da yake Buhari ya rawaito a cikin sahihinsa wanda yake tsakaninsu da annabi mutum uku ne kawai to kaga wannan ai mazajensa sun karanta bisa waninsa tunda akwai hadisin da yake ya rawaito tsakaninsa da annabi mayakan kai mutum takwas ko akwai wanda yake rawaito yake tsakaninsa da annabi mutum bakwai akwai mai mutum shida to kuma shi din ne dai to inda yake ya samu hadisi ya zama tsakaninsa da annabi mutum uku kawai kaga ya fi daukaka kenan ya fi kusanci fiye da wanda ya samu tsakaninsa da annabi aka samu mutum bakwai ko shida ko mausula amma fa sharadin ya zama yana mausuli banda inda yake an shafe sanadin ne misali dan Imam Malik ya rawaito daga Imam Malik da sani an Malik annahu balaga wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan an shafe sanadin ne shi yasa wannan ba za a ce dan an shafe sanadin a ce ai an samu uluwi ba sai in an kawo wa'inda suke tsakanin Malik da annabi a wannan hadisi sannan ne an ga kadan ne za a yi hukunci ko da cewa ai ya samu kusanci a ciki to shi wanda yake ali ya kishiyanci wanda yake nazili wato yaradu nazila ya kishiyanci wanda yake mai saukasa daga raddahu ko to alahu mafi daukakarsa mudulaku shine uluyi wanda yake mudulaki ya silu ila annabi da yake saduwa zuwa ga annabi da yake saduwa zuwa annabi da mutane kadan
amma shi shekin umdatin
sai kuma wanda yake nasabi famali shehin umdatin wanda yake zai kai ga shehi umdatin ne da kisra ba umdatun ba sifa shehin din ce annasabi to wannan shi ake kiransa nasabi wa uluwi nasabi in ga zama ba wai tsakaninka ne da annaba mutane kadan ba, a misali tsakaninka da dara kudni ne ko da hakimi yake mutane kadan, to wannan istinadin madaukaki ne. Amma daukakan nisbiya ce, daukakan nisbiya ce annasabi, kama da shahin umdatin annasabi, annasabi haka nan kuma kan samu wanda yake uluwun sa dan an sauko da shi kasa, in aka kula, in aka danganta da wani yanda wani ya ruwaito shi, to kai sai a ce naka ali ne. Ina misalin sa shine ya kawo cewa to irin wannan akan samu guda biyar a ciki, akan samu nau'i biyar ko ma a ce guda shida, ko ma a ce guda shida. To shi wannan yana tambata ne binisbatil musannifina, dangane da wani daga cikin masu littattafan nan na hadisi. Idan in wasalrawin, idan mai ruwa ya sadu li shayhi ahadihim, ga shayhin ɗaya daga cikinsu ko sama da shayhin nasa, fawafaka, ya zama ya dace da shi, ya dace da shi a wannan hadisin, hakan lamin dariqihi, amma bai bi ta kan shi mai littafin ba, bai bi ta kan mai littafin ba. Kama hadisin masalan da Qutaybatu ya ruwaito daga Imam Malik, ya zama Buhari ya ruwaito hadisin nan daga Qutaybatu ibn Sa'id, tunda Qutaybatu ibn Sa'id yana cikin malaman Buhari ko kusan malami ne, ma na kusan din malaman nan guda shida ko, tunda Qutaybatu ibn Sa'id in kaga Muslim ma ya karba wajen sa, Tirmidhi ya karba wajen sa, Abu Dawud ma ya karba wajen sa ko. To ya zama kai kuma ka ruwaito mu wadda ta tafarkin Qutaybatu ibn Sa'id, to ya zama kai ma wannan ruwaya taka ta sadu da Qutaybatu ibn Sa'id daga Imam Malik, ya zama kuma Imam Buhari ya ruwaito hadisin kuma wannan daga Qutaybatu ibn Sa'id. To fazal muwafaqa, wannan shake kiransa muwafaqa, da kai da Buhari kun yi muwafaqa kenan akan a wannan hadisin, domin shi ya karba daga Qutaybatu ibn Sa'id, kai kuma ka karba daga wa'anda yake sun karba, sun karba abin ya tafi har ya kai kan Qutaybatu ibn Sa'id, to nan kun dace kenan a wajen malama, kun dace da shi barin a malamin kenan ko. Idan ku ya zama a shehin shehinsa ne kuka dace, ya zama kai wannan hadisin da ka ruwaito ta tafarkin Imam Malik ba daga Qutaybatu ba ne, misali daga Ibn Hallaisi ne, Ibn Hallaisi daga Imam Malik, shi ko Buhari ya karba daga Qutaybatu ibn Sa'id daga Imam Malik, to kaga kun dace a shehin shehin Buhari ko, ba kan shehin Buhari ne kuka dace da shi ba, a kan shehin shehinsa, a kan malamin malaminsa ne. To fazalikal badal, to wannan shi ake kiransa badalu, irin wannan shi ake kiransa badalu. Idan kuma ya zama an samu daidaitar sanadin, idan ya zama sanadinsu ya yi daidai, ba to fazal musawatu, wannan shi ake kiransa musawati. Ya zama hadisi tsakanin malaminka wanda yake sa'an Buhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama daidai da mutanen da suke tsakanin Buhari da Annabi a wannan hadisin, ba tare da cewa kun hadu ba. Da misali shi hadisin shi Buhari ya ruwaito shi ne daga ruwaya Abu Huraira, ya zama shi Abu Huraira ma daga Hammam ibn Munabbih ne ya ji daga gare shi, Hammam ibn Munabbih da fuskar ma'amaru haka, kai kuma ya zama a'a daga wani tafarkin ne ya zama daga Araju daga Abi Huraira, amma zama wanda yake kai a shehunan naka wanda yake sa'an Buhari, tsakaninsa da manzan Allah daidai yake da yawan mutanen da suke tsakanin Buhari da manzan Allah, to wannan shi ake kiransa musawati, musawati kenan, daidaita. To didde shi ma wannan wata uluwi ne, uluwi ne wanda yake nisbi, nisbi wato an kwatanta da yanda shi Buhari ya ruwaito, to kun daidaita kenan a wajen nan. Tunda wanda yake malaminka wanda yake hada zamani da Buhari tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da mutanen da suke tsakanin Buhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to kaga kun daidaita kenan. Wa in sawa shehu ka musannifan, idan ko a malaminka ne ya daidaici wani cikin masu yin littafi, cikin masu yin littafin fasifahan urifa, to wannan shi ake kiransa sifa musafaha, ya zama a ba tsakaninka ba ne, tsakanin malaminka ne da wani daga cikin masu littafin nan, ya zama yayi daidai to wannan ya zama musafaha musafaha ake kiransa to yahin a wannan sanadin ba kai ka samu sanadin da musafaha aka kwatanta da sanadin wancan mai littafin to kai ka same shi da musafaha ne
mattafaqa
fi shayhi isnadin da yake samu mutum biyu sun dace a wajen malamin da suka karba misali kamar ka ruwaito hadisi akwai hadisin da Tirmidhi ya ruwaito shi Muslim ma kuma ya ruwaito shi kuma su dubbin sun ruwaito ne daga Kutaybatu to malamin su dai akai ko to amma shi Kutaybatu sai ya zama wanda ya ba Tirmidhi ya karbo shi ne daga Abdul Aziz da Rawal dai wanda ya ba Kutaybatu Muslim ko ya ruwaito shi ne daga Yaqub al-Qari to kaga anan sun dace a shehin amma kuma a saman sun saba fattafaka kuma sai suka sake gamawa to da shi Abdul Aziz Darawar dai dinnan da kuma shi Yaqub al-Qari gaba ɗayan su sun karbo hadisin ne dai daga Suhailu to sai suka sake zuwa kuma suka hade ana ka gane da farko a hada suka ruwaito hadisin da Muslim da Tirmidhi da su ruwaito hadisin ne daga Kutaybatu ibn Sa'id to amma shi Kutaybatu ibn Sa'id ya ji hadisi wajen malamai biyu ya ji shi wajen Abdul Aziz Darawardi ya ji hadisin kuma wajen Yaqub al-Qari su kuma duk su biyun nan da Abdul Aziz Darawardi da Yaqub al-Qari sun karbo hadisin ne daga Abu Sa'il to kaga hadisin daga Sa'il sun karbo hadisin ne daga Sa'il to kaga hadisin nan sun gamu suka rabu suka sake gamuwa to wasida tan kadore fa wannan an san shi da cewa shi wasida ne sai a kira shi wasida inda Saudi yake ya zaba a samu wannan suna a ce shi wasida ne tsakanin musawati da musafaha wasida ne tsakanin musawati da musafaha to eh dai magana ce kan uluwi da nuzuli ake to to bismillahir rahmanir rahim
gara'ibul hadisi
to babun gara'ibul hadisi kenan hadisai wanda suke wato lafuzza wanda suke garibe a cikin hadisi lafuzza wanda suke garibe a cikin hadisi
huwa kalbu
kin bin
dukhani
kasira mukharatul rahali prohibito min asal وحبت الحنيل جزر للبقال رمي يسيرا لبقى آمن أيدري دب آمن أبيد أيدري دب سهر ونشدر أكنير باب وتدري آمن أبيد أيدري دب سهر kiriti hazun yafta yau min shara a iratu wa aibati kinanati
wa huwa
shi garibin hadisi kadukhin kamar dukhu da yake yazo a cikin hadisin Ibn Sayyadi wanda fassara an fassara wannan bidduhani da cewa duhani hayaki ake nufi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye wa Ibn Sayyadi suratul duhani yace na boye ma wani abu in kai boka ne ka fada menene sai haje na cewa duk ya kasa cewa dukhani sai manzo Allah ya ce shi hisa ya mal'unu falanta adwa kadaraka kai nesa ya mal'u ya billahi da baka ke ba za ka ketare matsayinka ba ba za ka ketare matsayinka ba dan ka fadi wani ba'ari na abinda na boye ma ba wai ya nuna kana da wani matsayi bane ce danin ka ne ya fada ma to
Muharatu rahali
muharatu kuma da yazo a cikin hadisi shi kuma ana nufin bayan siddi iccen da ke bayan siddi basan kuma ashiran wato mai alfahari
walbaziku
alhamru giya shine baziku wa bid'un bid'u kuma shi kuma tsimi ne ake yin shi min asal daga zuma wanda akan zuma shi har ya kai matsayin ya sama bid'un kenan
habbatul
hamil da yazo a sashen hadisai bazuru kwaya ce lil bakal da sashen mabunkura a kasa wani abu ne wanda yake yayansa a cikin kasa jinayatu ana nufin laifi kurbatu jinayatu kenan laifi ramiyan jifa harbi da kibiyoyi shi ne rashkan yasiran abinda ake nufi da ulkatu ko yasiran abu dan kadan tabakan amma abinda yake ya gama abidun ko ai dari yana nufin danye abinda yake danye bai bushe ba damin abidun jini wanda yake danye bai bushe ba dubba ma'anarsa sohiyar an masa tsafi an masa sihirin nufisti wanda yazo a sashen hadisai da manzon Allah ce da sashen matayensa anufisti heriti ma'anarsa haira ce ta same ki nufisatil mar'atu shi wannan yana daga filan da yake sunnin zunci su zo mabniyelil majhuli ba ta zuwa mabniyelil ma'alumi hero hazzu wato tufafi ne zaben masa yafta ir kuma wato ko yana gyara
wa khatamun
do zobe biduni fasin wanda bai da tambari al fatah shi ake kira fatah da wato kulubu ko astiwaru ba wawan wal kulubu siwaru kulubu ko astiwaru awaru min sharah jaz'a ko jaz'u da yazo a sashen hadisai wato daga sharah wato sharah da yazo a sashen hadisai ana nufin jaz'a ku tittire abinda yake ku tittire to iratu wato wanda yake ta shiga ciki wato kibiya wanda yake ta zo ba san daga ina ta zo ba to ita ce iratu makauniya kibiya ba ta to ba san daga ina ta taho ba abinda yazo a karashi jama'ati jama'ata kenan karashi bi ma'ana jama'ati jama'ata ra'ili ili yazo a sashen hadisai kuma al-asalu asali ake nufi aibatu ko da yazo a sashen hadisai kinanati abinda na boye abinda yake na boye shine aibatu rajul abinda ya boye babu mafamato tasalu umma salamatin wal abadi mufami sunan da yake yazo a isnadin hadisi ba fada ba ko a cikin matanin hadisin ma shi mufami yakan zo a cikin matani yakan zo a cikin isnadi tabi a cikin isnadin ba fada suna ba a ce daga wani mutum ko kuma a matanin a ce wani ya tambayi manzon Allah ba fada waye ba ko annabi ya ce da wani kaza ba fada ko wane ne ba to shi ma duk wannan sunan shi mufam to kare wa mufamu abinda yake mufami kara julin kamar rajulu mutum namiji wa mura'atin ko ma'amaci ba fada sunan ba ko kuma da ko ya ko amin wane ko amarwa ne ba fada sunanta ba dai sai nisbatu duk dai da haka mu fama shi ko da yake an fada cewa dan wane ba fada sunansa ba to ne ba wanda yake an sani ba kamar misali ibnu abbasin da yake wannan ansar da abbasin ne ko ibn masudin wannan ansar da ibn masudin ne to amma kace dan wani to wannan ko da an fada shi wannan ma to wannan dan da ba irin wannan ba mufami ne ko yar wani ko amun wani ko amar wani zauje ko mijin wani ba fada sunan ba wa zaujatun ko matar wani ba fada ba
wa ummul waladi
wa abinda yazo a sashen hadisai cewa ummul walada wata ummul walada ta Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awfin tasalu umma salamatin wanda yake tazo ta tambayi ummu salama cewa inni udilu zaili wa amshi ina tsawaita geza tufafi na in tafiya, to ita ce Hamidatu ko Humaidatu, Humaidatu sunanta. Wal abdi bawa kuma shi ma a ce bawan wane, to shi ma dai mufami ne. Abinda yazo a cikin hadisin Abdullahi ibn Abbas sun cewa wani mutum kala da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qaddara alaikum alhajja, Ubangiji ya wajabta muku yin haji, sai wani mutum yace akulla amin ya rasulullahi, akulla amin alhajju, haji wajibi ne kowace shekara. To wannan mutumin da ya tambayi wannan maganar shine a qara'u ibn hadisi daya daga cikin muwallafatu qulubuhum wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu aya ba su raguma, ya ba su ragumi 100 a yakin Hunainu. To shine mai wannan magana Assami wanda ya samu daukaka
da annabi rajulan
cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a rana, ya tambaya aka ce ai mutum ne da yayi annal alƙawarin cewa ba zai shiga inuwa ba, zai ta azumi kullun, zai ta tsayuwar dare. To shi wannan mutumin sunansa Kaisaru adimul lafsi, adimu ba adimi ba, adimul lafsi marasin rikitarwa fi sahabi a cikin sahabbai, a sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya shine kawai mai suna Kaisaru, ba san wani sahabi mai suna Kaisaru ba banda shi wannan mutum.
Wasita lahara julani,
abinda yazo kuma a cikin maganar cewa mutum bai suka jayya, na fito dan sanar da ku daren Lailatul Qadri, an nuna min ita, an sanar da ni wace dare ce, ma na fito an sanar da ku sai mutum biyu suka yi husuma. To su wannan mutum biyun su ne Ibnu Abi Hadarada Abdullahi, Abdullahi Ibnu Abi Hadarada Aima Akari tare da Ka'abu Ibnu Malik, su ne suka yi wannan jayayyar farufi'at. Sai aka dauke sanin nawa, sai na manta, sai aka mantar da ni wace ce wace, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a san yi kuna haira mai yuwa wannan dauke sanin da aka yi zama shi ya fi muku alheri. To alhamdulillah. Bismillahir rahmanir rahim. Wa akhadat halati subai'atan lati kad waladat sa'adu wa ibn khawlati. Wa imra'atun mace wadda tazo a sashen hadisai wadda yake an fada a haƙinta, ko yuqalu ne ba tuqalu ba, imra'atun wata mace da yake tazo a sashen hadisai yuqalu da aka fada a haƙinta, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace wannan wace ce, yuqalu sai aka ce la tanamu, ai wance ce ta yace ita ba za ta yi bacci ba, za ta yi ta tsayuwar dare. Wa imra'atun wata mace da yake tazo a sashen hadisai yuqalu da aka fada a haƙinta, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace wannan wace ce, yuqalu sai aka ce la tanamu, ai wance ce ta yace ita ba za ta yi bacci ba, za ta yi ta tsayuwar dare. Faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace maha a irin wannan aikin ba daidai bane, ki salla ki bacci, ki azumi ki sha. Haula sunanta Haula, sunanta Haula tana da matsayi kwarai.
Sa'ilatu an gasila haidan
Asma, ka sa'ilatu mace wadda yake ta yi tambaya an gasila hairin daga wanke jinin haira, ya za a yi wajen wanke jinin haira Asma'u, ita ce Asma'u yar Yazid ibn Sakali, Shakali ko Shukuli. To bintun Nabi yar Annabi da tazo a cikin sashen hadisai cewa ta mutu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ga inda za su wanke ta, ya bada tufafinsa kuma ya ce a sa mata imatul kafana da shi, tusamma ana kiranta Zainabu, Zainabu ita ce matar Abul As ibn Rabi Lutubiyata, Sum ibn Lutubiyata, sunan dan Lutubiya, wato Sumu ɗaya ne daga cikin lugogi a cikin Ismu, tunda Ismu yana da lugogi guda 18 ko, to Sumi ɗaya ne daga cikin 18 nan. Simu simatu wasmu usmu sumatu kaza suman sama'un bi taslisil awa'il kulliha, simu ko samu ko sumu, simatu ko samatu ko sumatu, ismu ko usmu ko asmu ko sumatu ko samatu ko simatu ko suma ko sama ko sima ko sama'u ko suma'u ko sima'u guda 18 kenan luggogi a cikin ismu to sumi ibn al-tubiyyata sunan ibn al-tubiyyata abdullahi sunan sa abdullahi wato abdu da ramma akan dal din abdullahi sunan sa abdullahi haka nan abdullahi ibn maktumi shi ma sunan sa abdullahi da ibn al-tubiyya da ibn maktum duk sunan su abdullahi bilashti bahi ba rikici wato ummi maktum din mahaifiyar sa ce nan wato ya shafe ummi ummi ina nufin kazabnu ummi maktumi to sai ya shafe saboda cewa in aka bar ummi din waka za ta kare kuma an shafe din dai wanda ake nufin ya bayyana to shine shafe kazabnu maktumi haka nan ibnu ummi maktum shine abdullahi bilashti bahi ba rikitarwa sunan mahaifin sa za a yi da tuku to
ummu atikatun
haquhuma ta wa